Kungiyar Izala a Najeriya ta ce ta yaba da samun nasarar cafke waɗanda ake zargi da kai harin bama-bamai a garin Jos da kuma Zaria ta jihar Kaduna da jami'an tsaron ƙasar suka ce sun yi. A daidai lokacin da yake rufe tafsirin Ramadan na wannan shekara a garin Mina, mataimakin shugaban malaman Izalar a Najeriya Sheikh Yusuf Sambaruga Cikun ya ce yana baiwa hukumomin Najeriya shawarar matsar waɗanda aka kaman domin samun ƙarin bayani.
Tunda dai an yi laifi kuma ga masu laifi an kama, inda gwamnatin Najeriya za ta yi adalci ya kamata ta takura waɗannan mutane kar ta sake su, ta samu labari cikakke daga wajensu su ake sa su waɗannan ayyuka. Bayan an gano waɗanda ke sa su, sannan da su waɗanda suka sa su da waɗanda suka yi aikin, duka gwamnati ta yanke masu hukuncin kisa. Bayan ta yanke masu hukuncin kisa, kuma gwamnati ta kwace makaman da ke hannunsu, kuma gwamnati ta sa a bincika duk wanda yake riƙe da makami ba bisa ƙa'ida ba, to lallai ne a ainihin an she makamin nan.
To amma a ɗaya gefen, Sheikh Yusuf Sambaruga Cikun ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta biya diyar waɗanda aka kashe iyalansu a wannan hari domin rage masu zafi.
Kuma ɗimbin al'ummar da aka kashe, da waɗanda aka kashe a wajen karatu a ainihin Jos, da waɗanda aka kashe a kasuwa, da waɗanda aka kashe a Zaria, to haƙƙi ne gwamnatin ƙasar Najeriya ta biya diyar kuɗaɗen waɗannan mutane da aka kashe a ba magadansu diyar kuɗaɗen nan. Wajibi ne gwamnati ta yi wannan. To in an yi haka, kaga an yi hukunta duk ɓangarorin, to daga yau za ka ga an kame hannun mutane daga wannan aiki.
A halin da ake ciki kuma, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu ƙarin motocin yin sintiri a dajin kan iyakar jihar Niger da Kaduna domin fatattakar 'yan fashi da masu satar jama'a da suka addabi yankin, inji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Elkana.
Mun samu ƙarin motocin patrol, mun samu guda 15 daga Abuja, mun ƙara guda 5 a nan sun zama 20. Shi kuma commissioner, mai girma commissioner, ya samu mashina don akwai inda motoci ba su iya shiga, an samu mashina a shiga cikin dajin nan gaba ɗaya a fatattake su.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger Mr. Bala Elkana. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.